Gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da hannu a canza sunan Ahmad Musa Ibitu daga cikin waɗanda za a baiwa mukamin ministoci da shugaba Muhammadu Buhari yayi. Haka kwatsam da safiyar Laraban nan, shugaban majalisar dattawan Najeriya Abubakar Bukola Saraki ya karanta wata wasiƙa da ya ce ta fito ne daga fadar shugaban ƙasa da ke nuna cewa an cire sunan Ahmad Musa Ibitu daga cikin waɗanda majalisar za ta tantance domin ba shi mukamin minista. Kakakin gwamnan jihar Niger Dr. Ibrahim Doba ya ce gwamnatin jihar Niger ba ta ce a canza sunan kowa ba kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula.
Dan ba ku ce a cire kowa ba, amma dai shi president abin da zan iya cewa shi ya zo ya gane cewa the strong zone.
To na kira mai taimaka ma shugaba Muhammadu Buhari akan harkar labarai Malam Garba Shehu ta wayar salula domin samun ƙarin haske akan wannan batu, inda ya ce ya zuwa lokacin da na kira shin bai da wani cikakken bayani, amma idan ya shiga fadar shugaban ƙasar ya samu wani bayani zai kira ni. To ko da yake dai babu wani cikakken bayani daga fadar shugaban ƙasa akan wannan lamarin, dan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Niger Abubakar Lado Sulaja ya ce yana da yakinin maganar mutunta bangare-bangare ne ya kawo hakan.
Dan inda gwamna ya fito ba a dan minista ke fitowa ba, to saboda ganin haka wannan ƙorafi da wannan ɗan bangare na zombi ke na inda muka fito ake wannan ƙorafi har Allah ya sa aka saki bamu babaka babari. To amma adal hakika kuma magana gaskiya duk wanda zai ce ma da abin da ya sa shi shugaban ƙasa cikin hikimarsa da basirarsa ya sa ya canja sunan Ibitu, to ina da tabbatar ma sai dai mutum kawai fita rayuwarsa.
To amma shi shugaban ƙasa kafin ya sa Ibitun ba zai bincika ya gano inda yake ba saboda gudun kar a kawo rudani.
To ai wannan so idan ka duba kamar yadda na gaya ma wannan al'amari ne wanda ya barwa kansa saboda yadda ya fito da tsarin yadda zai dauki ministoci da kansa ba tare da shawara da wani ba.
To amma na hannun damar Ahmad Musa Ibitun Alhaji Isa Adamu ya ce sun bar ma Allah komai, amma maganar mutunta bangare-bangare ba dalili ba ne.
To wannan ba zai zama dalili ba, ai ba shi kadai ba ne wanda aka sunan shi a cikin mukamman mini wanda aka tura tantance a majalisa wanda yana daga bangare da gwamna. Shi na jihar Plateau da Salman Dalong da Lalong daga karamin hukuma ɗaya suke ma ba bangare ba.
Dama dai tunda aka bayyana Ahmad Musa Ibitun daga cikin jerin ministocin, mutanen bangaren gabashin jihar Niger suka yi ta korafin cewa an danne su bisa dalilin cewa Ahmad Musa Ibitun ya fito bangare ɗaya ne da gwamnan jihar da kuma sakataren gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.